نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan wata yau 25 ga watan Rabi'ul Akhir shekara 1446 Hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 28 ga watan 10 shekara 2024 shekara miladiya. Zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka na Sifatus Salah da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah. Wannan sati idan ba a manta ba ƴan uwa, mun shiga cikin Al-Faslu Thalith, fasali na uku, wanda malaki mana bayani game da ahammiyatus salati shar'an, muhimmancin sallah a shar'ance. Alan ya fara lissafo mana irin mahimmancin da sallah take da shi ɗaya bayan ɗaya. Na farko ya kawo mana cewa ita sallah ɗaya ce daga cikin mafiya mahimmancin rukunan musulunci. Na biyu ya ce ita sallah tana cikin ko kuma ita ce amududdin, ginshiki gaba ɗaya na addinin musulunci. Sannan abu na uku ya ce annaha khassatun min baini sa'ir arkanil islam, ita sallah ke bantacciya ce a tsakankanin sauran rukunan musulunci bayan kalimatai shahada da kowa ya san mahimmancinta. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi a gaba ta hudu. Malai ce annallaha faradaha ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fawqa as-samawati as-sab'i fi a'la makanin yasul ilayhi al-makhluqun. Malai ce abu na hudu daga cikin abin da zai nuna maka mahimmancin sallah shine annallaha haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala farabaha ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya farlanta sallah akan annabin sa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Fawqa as-samawati as-sab'i, saman sammai bakwai. Fi a'la makani, a wajen da yake mafi kololuwar guri. Yasilu ilayhi al-makhluquna, wanda wasu ababen halitta suka taba kaiwa wajen. Inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabin sa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sallah, to nan ne gurin da wani abin halitta ya taba kaiwa wajen, ya taba isa wajen, kafar wani abin halitta ta taba taka wajen. Daga nan kuma sai dai kasa, sai dai kasa, sai dai kasa. Saboda mahimmancin sallah, annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, ba a bashi sallah kamar yadda ake bada sauran ibadu ba. Azumi an bada shi a kasa, zakka an farlanta ta a kasa, aikin hajji da duk sauran ibadu da ka sani dukkaninsu Allah subhanahu wataala ya farlanta su ne a kasa. Amma sallah saboda mahimmancinta sai da aka yi tafiyar dare da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi zuwa Baitul Maqdis. Daga nan kuma aka yi tafiya da shi zuwa sammai bakwai, zuwa saman bakwai ma gaba daya. Sannan aka bashi ita sallallahu alaihi wasallam. Malaiti na biyar, annallaha faradaha alaihi fi afdal lailatin fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakika Allah madaukakin sarki ya farlanta sallah ne akan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a cikin wani dare mafificin dare, a haƙƙin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Me yasa malam yace haƙƙin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi? Saboda a wajen annabi ba za ka samu daren da yake mafi falala ba kamar daren Mi'raji da aka yi da shi sallallahu alaihi wasallam. Saboda shine daren da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya gana da Allah madaukakin sarki. suka yi magana mushafahatan. Allah madaukakin sarki yana magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jin maganar Allah madaukakin sarki kai tsaye. Aka kai shi inda mala'ika Jibril shi kansa bai iya wucewa ba tsayawa yi aka ce shi ya karasa. Ka san ko nan daren babu daren da zai kai falalarsa da darajarsa a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Dan dare ne da ya gana da masoyinsa. Dare ne da ya gana da mahaliccinsa. To shi sama ne ce a haƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wani dare mafi falala kama wannan dare na Mi'raj. Malai ce wahiya lailatul Mi'raj allati urija fiha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samai. Shine daren Mi'raj wanda aka hauda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan dare zuwa sama. Hatta ala fawqa as-sama'i as-sab'a. Malai ce har sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dara ya wuce zuwa saman bakwai. Daga saman bakwai to annabi ya wuce saman bakwai sallallahu alaihi wasallam hatta wasala ila makani sami'a fihi sarif alqalam. Malai ce har sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya isa gurin da yana iya jiyo karar alqalamin kudura, bugawar kadawar alqalamin kudura, alqalamin da ke rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya zuwa karshen ta. Sai da take annabi ya isa wajen yana jiyo karar wannan alqalamin. Shi wannan alƙalami shi ne farkon abinda Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta a cikin halittunsa gaba ɗaya. Farkon abinda Allah ya fara halitta a cikin halittu gaba ɗaya ala itlaqi shi ne alƙalami. Da Allah ya halicci alƙalami sai Allah ya ce masa rubuta. Sai alƙalami ya ce me zan rubuta ya Ubangiji? Sai Allah ya ce masa rubuta abinda zai faru har zuwa tashin alƙiyama. Shikenan alƙalami ya fara rubutu da kudura da kuma umarnin Allah maɗaukakin sarki. Duk abinda muke yi da duk abinda yake faruwa alƙalami ya riga ya rubuta zartar da shi kawai ake yi. To wannan alƙalami shine alƙalamin da Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta a cikin halittunsa. Malai ce aqlamul qada'i wal qudra allati ashara Allah ilayha fi qawlihi shine alƙalamin hukunci da kuma kaddara wanda Allah subhanahu wata'ala yayi ishara da shi a cikin fadinsa da yace yas'aluhu man fis samawati wal ard kull yawmin huwa fi sha'ni yas'aluhu a man fis samawati wa man fil ard yas'aluhu man fis samawati wal ard yas'aluhu duk abinda ke cikin sammai da duk abinda ke cikin kasai yas'aluhu suna roƙa su tambayi Allah madaukakin sarki bukatun su kuma Allah ya biya musu a lokaci guda. A lokacin da wancan yake tambaya wannan yana roƙo, wannan yana neman agaji, wannan yana neman tanyo, kowa akwai abin da yake tambaya. Kuma duk a lokaci guda ƴan kasar China, kasar America, kasar Nigeria, kasar kaza ko ina lokacin da wani wata kasar dare ne, wani wajen kuma rana ce, wani wajen kuma yamma ne, duka a haka. Kuma kowa akwai irin kalar bukatar da yake bukata a wajen Allah madaukakin sarki. Ba fa iya mutane ba kadai ƴan uwa, akwai dabbobi, akwai tsuntsaye, akwai kwaruka, akwai halittun ruwa, dukkanin su Allah suke miƙa bukatar su. Kuma dukkanin su Allah subhanahu wata'ala yana jin su, kuma kowa Allah yana bashi bukatar sa a lokacin da ya kamata. Shine Allahu Samad ke. As-Samadu ai wanda kowa da kowa yake nufi da bukatar sa. Kowa idan ya tasho bukatar sa, duka da Allah subhanahu wata'ala yake miƙa ta. Shine yas'aluhu man fis samawati wal ard. Sai Allah madaukakin sarki yace kullu yawmin huwa fi sha'ni. Allah madaukakin sarki ko da yaushe kowanne ne a cikin sha'ani yake. Ko da yaushe Allah madaukakin sarki a cikin zartar da wani abu yake, a cikin wani abu yake subhanahu wata'ala. Ba kamar kai bane ko ni da ina buƙatar hutu, ina buƙatar wani lokaci a bani dan huta, wani lokaci idan kai aiki da yawa ma sai ka ji lokacin ta fara daukan zafi. Sai ga abubuwa sun daina shiga ma da yawa. Sai ka daina gane abubuwa da yawa. Wannan dan adam kenan ba Allah madaukakin sarki ba. Malai ce yughni faqiran. A lokaci guda Allah madaukakin sarki zaka samu yana wadata wanda yake matalauci. Wa yufqiru ganiyan. Yana kuma talautar da wanda yake mawadaci. Wa yumridu sahihan. Yana sanya rashin lafiya ga wanda yake lafiyayye. Wa yusihhu mariban. Ya kuma warkar da yake wanda yake a cikin rashin lafiya. Wa yumitu hayyan. Ya kashe wanda yake raye. Wa yuhyi mayyitan. Ya kuma raya wanda yake mace. Ila ghairi zalika min shu'unihi allati la yuhsiha illa Allahu azza wa jalla malace da wasu waɗannan daga cikin sha'anoni da Allah madaukakin sarki kullun a cikin zartar da su yake wanda babu wanda yake iyakance maka su ya kididdige maka su sai shi subhanahu wa ta'ala dukkanin al'amara ne da kullun gaba daya dan kuwa wannan suna faruwa ne da zartarwa da umarnin Allah madaukakin sarki wannan shi zanuna maka lalle Allah madaukakin sarki shine al-malik shine mamallaki shine mai gudanarwa shine mai yin komai da komai subhanahu wa ta'ala bale yace abin shida daga cikin abin da zanuna maka muhimmancin sallah shine annallaha farabaha alaihi sallallahu alaihi wa sallam biduni wasitatin bainahuma Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta sallah akan manzon su kira da aminci tsara tabbata a gare shi ba tare da wasita ba dan tsakiya tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kuka sani yan uwa dukkanin sauran ibadu za ku ga Allah madaukakin sarki ya farlanta mana su ne akan annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma da wasitar mala'ika jibril mala'ika jibril shine aminul wahyi dukkanin wani manzo ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ba a'a duk wani manzo da Allah zai turo zuwa ga halittu ya kira su ana aika masa mala'ika jibril ne isan masa da sakon Allah madaukakin sarki mala'ika jibril shine dan tsakiya idan Allah madaukakin sarki yana sujjartar da wani abu sai ya aika mala'ika jibril sai ya isar da wannan sakon zuwa ga manzon da Allah madaukakin sarki yake so ya isar da shi shine ake cewa wahayi shine ake cewa wahayi to amma ita sallah kamar da muka karanta a baya Allah subhanahu wataala bai sanya dan tsakiya ba kai tsaye kamar da ne bayani yasa aka dauko masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita shi da shi subhanahu wataala to wannan kada ya isa ka gane muhimmancin sallah me yasa ba aiwa zakka haka ba me yasa ba aiwa aikin haji haka ba me yasa ba aiwa azumi haka ba saboda sallah ita ce gaba da su gaba daya abu na bakwai malai ce annallaha faradaha alal ibadi awwala ma faradaha 50 salatan fil yawmi wal layla malai ce lalle Allah subhanahu wataala ya farlanta ta akan bayi ita sallah kenan awwala ma faradaha farqan lokacin da aka farlanta ta karo na farko 50 salatan fil yawmi wal layla amma kai salloli 50 a cikin yini da kuma dare kamar yadda muka ambata hadisin miraji a baya lokacin da Allah ya ba annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallah kashin farkaran farko kun ga wanda 50 aka bayar sai da akai ta kai komo tsakanin annabi Musa alayhi salam da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan akai ta rage ta zama guda nawa ta zama to guda biyar bale ce wa kaunuha 50 salatan kasancewar ta guda 50 da Allah ya ba da ita guda 50 karan farko yadullu ala mahabbatillahi laha zai nuna maka yadda Allah madaukakin sarki yake son sallah ya damu da ita ka duba azumi sau daya ake yin sa a shekara a cikin wata daya kawai wata 11 za su shude ba babu wani azumi na farilla na dole akan ka inde ba kai ka ciwo kanka da kanka bashi ba kai ba kance ko kuma ka sha wani azumi ko irin azumin da yake na kafara da sauransu amma dai azumi da Allah ya farlanta maka wanda yake dole akan ka sau daya ne a shekara tsawon kwana 29 ko wata daya shikenan an gama sai wata shekara kalli zakka ita ma sau daya ne zaka yi ta a shekara sau dayan ma kuma sai kudin ka ya kai sai dukiyar ka ta kai sai dabbobin ka sun kai sai kai adadin noman da ya kai nisabi sannan zaka fita duk wannan idan bai kai ba baka da babu zakka a kanka sau daya ne a shekara sai shekara ta kiyoyi maka sannan kalli aikin hajji shi ma sau daya ne a rayuwa shi gaba daya idan kai shi sau daya a rayuwar ka to duk wani aikin hajjin da zaka yi sunan sa nafila ba wajibi ba na farilla da Allah ya dora maka na wajibi wallahi ala nasi hajjul baiti to ka sauke shi to amma kalli sallah ɗan uwa sallah ana yin ta kullun 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 din ma kuma sau biyar a rana to malai yace kalli ma farkon lokacin da Allah ya ce a fara sallah 50 yace a rinƙa yi wannan jin da maka yadda Allah madaukakin sarki yake son sallah kullun Allah yana so kai ta ganawa da shi kai ta ganawa da shi da zarka ce Allahu akbar to ka shiga gani da Allah madaukakin sarki ka kullun yanzu kana ganawa da Allah madaukakin sarki sau biyar da kuma sau 50 da aka dauke sai malai yace to wannan na nuna mana lalle Allah yana son sallah kwarai da gaske wa inayatihi biha da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya damu da sallah yake kulawa da ita wa annaha ibadatun tastahiqu ay yastaghriqa al-insanu mu'dhama waqtihi fiha bale ce kuma ibada ce ita sallah da ta cancanci dan adam ya tafi yadda mafi yawa mafi girman lokaci a cikin ta mafi girman lokacin sa a cikin ta ta cancanci mafi yawan lokacin da zaka share a cikin awa 24 ya kasance sallah ce ta dauke mafi yawa daga ciki saboda muhimmancin ta li'annaha silatu baina Allah wa ibadi saboda ita ce abinda ke sada yake hada tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki kamar yadda na faɗa ganawa ce ganawa ce kamar yadda annabi faɗa al-musalli yunaji rabbuh mai sallah kai tsaye ganawa yake da ubangijinsa ganawa ta musamman naka ce ganawa ganawa ta musamman daga lokacin da kace Allahu akbar kai kabbara harama to ka dauka yanzu kai tsaye ga kaga Allah subhanahu wataala shi yasa ai a cikin hadisi annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai annabi yace na Allah madaukakin sarki yace na raba sallah tsakani na da bawa na kashi biyu duk lokacin da kace Allahu akbar kana fada to Allah madaukakin sarki yace wannan sallar da zaka yi ya raba ta kashi biyu shine Fatiha da zaka karanta idan kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace hamadani abdi idan kace arrahmanur rahim sai Allah madaukakin sarki yace afna alayya abdi idan kace maliki yawmiddin sai Allah madaukakin sarki yace majjadani abdi ma'ana kai tsaye kake ganawa kake zance da Allah madaukakin sarki in kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah madaukakin sarki yace bawa na yayi bi Allah yana kallo yana jin abin da kake fa. In ka ce Ar-Rahmanur Rahim sai Allah ya ce afna alayya abdi bawa na ya yabe ni bawa na ya kuranta ni. In ka ce Maliki yawmiddin sai Allah subhanahu wataala ya ce maka majjadani abdi bawa na ya kambama ni. In ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah madaukakin sarki ya ce hadha baini wa baina abdi. Har zuwa lokacin da zaka gama ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina zuwa karshe kana fada Allah madaukakin sarki yana baka amsa kana fada Allah yana baka amsa har zuwa karshen sallar ka to wannan zai nuna maka haduwa ce ta musamman saduwa ce ta musamman tsakaninka da mahaliccinka wanda ya halice ka ya kuma baka ikon ka gana da shi a wannan lokacin malai ce yajidu fihal mu'minu rahata nafsihi wa tumaninati qalbi duk lokacin da mutum bawa ya shiga cikin sallah zai samu nutsuwar zuciya da kuma nutsuwar rai mutum zai samu waɗannan abubuwa guda biyu amma idan mutum yayi sallah yadda ya kamata shine yake samu waɗannan abubuwa zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala walihada malai ce saboda haka ne kanat qurrata aynir rasul sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ita sallah ta kasance ita ce sanin idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abinda annabi yake faranta masa rai ya ji dadi hankalinsa ya kwanta kamar ya shiga cikin sallah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yace wa ju'ilat qurratu aini fi salah yace an sanya farin ciki na sanyin idanuwa na jin dadi na a cikin sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa wallahi haka ya kamata mu zaba duk lokacin da ka shiga cikin sallah ya kasance shine lokaci mafi dadi a cikin sauran lokutan rayuwarka ka rinka jin walwala yanzu kana gani ne da masoyinka shine Allah subhanahu wataala haka ya kamata ba rinka ji bai kamata a ce ba rinka shiga sallah muna sauri mu gama ba wai Allah Allah kake ka shiga sallah ka gama Allah Allah kake ka shiga sallah ka gama shine nake cewa idan ka shiga sallah ka gama kuma ka tafi wajen wa ka je ina kenan duk abin da zaka je nema kuɗi ne dukiya ce menene duk abin da kake nema yanzu kana tsaye ne a gaban wanda yake bi shine ba haka bane to yanzu kuma ka gama sallah wajen wa zaka je kenan to kaga shedan ne yake samu wannan gaggawar da saurin amma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kasance ma idan al'amari ya rikice masa al'amari yau annabi zafi annabi yake jin gari babu dadi annabi abinda yake shiga ciki ya samu nutsuwa shine sallah idza hazabahu amrun fazi'a ila salah duk lokacin da al'amari yayi wa annabi tsanani annabi ya shiga kunci fazi'a ila salah sai gaggawa ya shiga cikin sallah da zara ya ce Allahu akbar sai nutsuwa ta zo sallallahu alaihi wasallam malai ce falau sallal muslimu 50 salatan inda musulmi zai salla sau 50 kamar yadda aka fara farlanta ta a karan farko wa kullu salatin tastawi bi rubu'a sa'ati kuma muqaddara kowace salla za ta mamaye minti 15 shine rubu'u sa'a kashi daya bisa hudu na sa'a guda na awa daya kaga a minti 15 kenan to ka kaddara kowace salla za ta mamaye minti 15 fasayumdi fi salati 12 sa'atan wa nisfa to zaka samu a kullun kana yin salla ta wajen awa 12 da rabi idan da a ce salla 50 muke kuma kowace salla zaka ma za ta mamaye minti 15 kawai to in ka ce minti 15 sa 50 zaka samu kusan awa 12 da rabi a kullun sallar da zaka rika yi kenan kaga a cikin awa 10 a cikin awa 24 zaka yi sallar awa 12 da rabi kusan mabbi yawancin lokacin da ka ya tafi ne a me a sallah tunda bayan sallah kaga maybe zaka yi bacci alal akalla bacci mafi karanci kace kai baccin awa 5 ko awa 6 mafi karanci kenan ko 4 ko abin da ya kama da haka kaga wadancan sun tafi sauran kuma ashe ne za a yi nemi arziki a nemi abin da za a ci da sauran su ai da sauran harkokin rayuwa mallai ce فإذا لو أن الإنسان اشتغل فيها لاستوعبت من وقته أكثر الوقت ما لا يتيتو عند هكا نيكوا أتي أن أدم يا شغال ما في يوان تلوك تنسيات في يد شيء أسلا تو لاستوعبت دا سلا تامامي من وقته دا لوك تنسى أكثر الوقت ما في يوان تلوك تنسى دا سيكا سامو سلا تيتكي مامي ما في يوان تلوك تنسى مغبات يا أتكينيني ثم جرت بين الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مراجعاته ما لتي سنن سي يغدانا تسكانن الله مدوكين سركي da manzan sa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi muraja'atun kai komo shine kai koman da annabi ran kai tsakanin annabi Musa da kuma wajen Allah madaukakin sarki hatta khaffafa Allah an ibadihi bi lutfihi wa rahmatihi wa fadlihi har sai da Allah madaukakin sarki ya saukakawa bayinsa daga 50 ta dawo guda 5 saboda tausasawar Allah madaukakin sarki da jin kansa da falalarsa a gare mu faja'alaha 50 fil fi'li wa 50 fil mizan sai Allah ya sanya ta guda 5 a aiki guda 5 a aiki amma guda 50 a mizani haka al'amarin yake yanzu idan muka tashi yin sallah ayi ni guda nawa muke guda 5 amma kuma yadda Allah ya bada ita guda 50 din nan karan farko yadda ya kayyade ladan bai rage ku bai rage ku guda ɗaya ba idan kai sallah guda 5 a yini za a baka ladan wanda ya sallah guda 50 ne yan uwa an fahimci wannan da kyau haka Allah madaukakin sarki ya bar abu shine 50 fil fi'li wa 50 fil mizan guda 5 ce a aiki haka za mu aikata ta guda 5 a zahar zuwa asuba amma kuma a mizani za a ba mu ladan guda 50 Allah madaukakin sarki mun gode maka wa fi hadhihi al-khamsa mallai ce a cikin wannan guda 5 din salloli guda 5 da muke ayini masalihul khams akwai maslaha ta salloli guda 5 ne ayyukan sallah guda 5 kawai zamu yi a ciki wa thawabul 50 amma kuma ladan guda 50 zamu samu wa hadha min ni'mati Allah mallai ce wannan na daga cikin ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala wa laysa hadha min babi jaza'il hasanati bi ashri amsalia mallai ce da ka taka jima wannan fa ba fa an kawo shi bane a babun wanda ya aikin lada guda daya za a bashi kwatankwacin aikin guda 10 ba ai Allah madaukakin sarki ya gama ko yace man ja'a bil hasanati falahu mai ashur amsalih wanda duk ya aiki guda daya kyakkyawa guda daya Allah zai bashi kyakkyawa guda 10 irin shi duk lokacin da kai aikin lada guda daya to ninka maka shi ake guda 10 mallai yace to kaga sallah ita ba irin wannan babun take ba ladanta da fallarta ya wuce haka لأن العمل الصالح كله الحسنة فيه بعشر أمثالها ما ليت سوى دون أي شيء نجري قبعة إيسا كون إيرين هكا قائدة ستكي إذا كذو دو قداء دي زا أباكو قداء قوم كون إيرين أي شيء نجري هكا يجي باس الله شيء كذبا فلو كان من باب الحسنة بعشر أمثالها إن أتي أولنا بابي أكي مغانا تيد إذا كي أي شيء قداء دي زا أباكو قداء قوم كتن كتنسا أتكين سلا ما ليت إن إيرين ونن ولما كان بينها وبين العبادات الاخرى فرق to sai ka santi babu sallah babu bambanci tsakanin sallah da sauran ibadu ke idan kai ibada za a baka guda 10 irinta guda 1 to sallah ma sai kai guda 1 ita ma aka baka irinta guda 10 me bambanci sallah da sauran ibadu babu kenan kuma lallai kai ka san cewa tsakanin sallah da sauran ibadu akwai bambanci sallah ta dara su to malam sai yake fito maka da bambancin ka gane shi malam yace walakin hadhihi al-khams sai dai wannan guda biyar din da aka ce kai aini ka annana sallaina 50 salatan to yadda al'amari yake shine kamar muna yin fa sallah 50 ne yan uwa muna yin sallah guda biyar amma kamar 50 muke yadda al'amari yake shine duk lokacin da ka zo kai sallah guda daya yanzu sallah ba sallah asuba muke ba to yanzu an ba mu lada kamar mun yi sallah asuba guda 10 ne an fahimta yan uwa kamar mun yi sallah asuba guda 10 idan ka zo kai azhar za a baka kamar kai sallar azhar guda 10 la'asar magariba isha 10 10 10 sau biyar nawa kenan eh hamsin da tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata shine abinda malai yake nufi to haka wannan halalar Allah ce subhanahu wataala ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce walakin walikulli salatin 10 hasanatin kuma kowace sallah a cikin dayan nan tana da lada guda 10 fatablughu 500 hasanatin saboda haka idan ka tattara ladan sallar da muke ayi ne zaka samu kusan 500 kenan 500 tunda zamu yi 50 kowace guda ɗaya kuma za a baka lada 10 kaga 10 sau 50 nawa kenan 500 kenan 10 sau 50 500 ka kaddara kowace sallah za a baka za a ninka maka ita sau 10 ita wato ɗan uwa wannan fa ana bayani game ita gundarin sallar a dunkure sallar asuba gaba ɗaya ita kadai za a baka ita za a ninka maka ita sau 10 kuma kowanne 10 kamar kai sau 10 ne haka za a yi maka wannan fa iya sallar kenan uwa banda kuma ka dauke abubuwan da ke cikin sallar ma'ana idan ka ce Allahu akbar kai kabbara harama lada ne lokacin da kake karatun Fatiha duk harafi ɗaya lada nawa ake baka 10 aiki ne mai zaman kansa ba haka bane idan ka fara karatun sura shi ma aiki ne mai zaman kansa shi ma wannan lada ne mai zaman kansa idan kai ruku'u kace subhana rabbiyal azim aiki ne mai zaman kansa lada ne haka duk ayyukan sallah daga farawa ka zuwa gamanka duka lada ne na musamman amma wannan muna bayani fa idan an dunkule sallar ita kadai a matsayin ta na sallah guda daya kada mu fasata mu dauko daidai kun ayyukan sallar su ma musasa a fifi su ma ladan yana ciki kaga sallah ba karaman aiki bane yawa shi yasa tana buƙatar gaskiya a bata kulawa ta musamman eh duk abin da kake idan ka zo sallah to ka zubar da shi a gefe ka bata lada da musamman wallahi dan ba ka mutun zai ta aikin baban giwa ne mutun yana yi na baya ta baya tana warware dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce da yawa wani zai shiga cikin sallah babu abin da zai samu a cikin ladan sallarsa sai 1 bisa 9 wani 1 bisa 8 wani 1 bisa har annabi ya ce mutun babu abin da zai samu kawai sai ya sauke nauyi mutun zai sallah gama bai samu ladan komai ba kawai ya sauke nauyi ne duk wannan ladan da muka faɗa da romo mutun zai gama sallah babu abin da ya samu Allah saboda hankalinsa gaba ɗaya baya wajen sallah duka hankalinsa baya wajen sallah to ba wanda zai ce masa ana bin sallar asubahi saboda yayi sallar asubahi ya sauke nauyi amma wannan ladan da ya kamata ya samu fa ba shi da komai Allah ya kiyaye mu da irin wannan yawa saboda kaga dole mu bada hankali a sallah malai yace fatablughu 500 hasanatin fi hadhihi salawat al-khams a cikin wannan salloli guda biyar za mu samu lada guda 500 wallahu yudha'ifu liman yasha kuma Allah yana ninninka wanda ya ga dama a cikin 500 din ma kuma sai Allah madaukakin sarki ya ninninka ga wanda ya ga dama ga wanda ya tsarkake niyyar sai ya sallah sosai fa hadhihi hasanatun wahidatun tu'addu idha fu'ilat ka'annaha fu'ilat 10 marrat malai ce wannan hasanatu wahidatu hasana ce guda daya aikin alkhairi ne guda daya tu'addu wanda za a irga shi idha fu'ilat idan an aikata ta ka annaha fu'ilat 10 marrat kaman an aikata shi ne sau 10 idan ka aikata sallah sau daya za a irga shi ne kaman ka aikata sallah sau nawa sau 10 malai ce wa idha sallal 'asr idan mutun ya sallaci sallar la'asar ka annaha sallaha 10 daidai yake da ka sallaci la'asar guda 10 wa haka da to haka duk sauran sallolin zaka dauka da azhar da la'asar da magriba duk sauran haka abin yake fa hadhihi hiya al-mizatu fi annaha 5 fil fi'l wa 50 fil mizan malai ce to wannan shine miza shine bambancin da ke cikin sallah da sauran salloli fi annaha 5 fil fi'l na kasancewarta guda biyar ce a aiki guda biyar muke a ganin ido da kuma aiki guda biyar muke amma wa khamsuna fil mizani guda 50 ce insha Allah ta'ala akan mizanin mu haka za a dora mana ita Allah madaukai sarki ya samu dace sai mu dakata ana insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi abin da takwas abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala na na'am bismillah na'am na'am ay yastaghriq al insan mu'dham waqtihi malai ce ita sallah ibada ce tastahiqu ta cancanta ay yastaghriq al insan mutun ya tafiyar da istighraqi shine mutun ya tafiyar da wani abu nasa ka sanya wani abu naka a cikin wani abu mutun ya tafiyar da mu'dham waqtihi mafi girman lokacin sa fiha a cikin yinta shine abin da yake nufi amin amin wallahu ta'ala na'am 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 eh 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 kana nufi idan mutum yana da bukata zai yi ta a cikin sallah ne ko a waje duk wanda yayi sallah gurbi ne na roƙon Allah subhanahu wataala bayan ka gama sallah ma shi ma gurbi ne na roƙon Allah madaukakin sarki wato yan uwa akwai wata matsala da galibin mutane suke cewa wai ba a roƙon Allah madaukakin sarki idan mutum ya gama sallah wannan kuskure wai idan mutum ya gama sallah ba a du'a'u matsala ce du'a ibada wannan kuskure ne yan uwa kuskure ne zaka iya du'a'u matsala zaka du'a'u ibada din ka duka gaba daya Allah iyaka ci abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yake farawa da shi da an gama sallah shine wadannan abubuwan da muke astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam zuwa garshe idan ka gama babu laifi daga hannun roƙo Allah madaukakin sarki babu komai ba wanda ya hana a cikin addu'o'in da annabi yake zaga akwai du'a matsala a cikin su ma a cikin addu'o'in da annabi yake bayan gama sallah akwai du'a matsala saboda babu laifi in ka gama wanda annabi yake yi in kana da wata bukata daga hannun roƙi Allah subhanahu wataala gurbin amsa addu'a ne kamar yadda kuma a cikin sallah zaka iya yi idan kai sujjada gurin da ake roƙon Allah madaukakin sarki a cikin sallah ɗan uwa guri biyu ne lokacin da kai sujjada da bayan ka gama tahiyya duk gurbi ne da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ne addu'a da yawa a ciki idan ka dora goshinka ƙasa dama babu gurin ba da Allah yake fuskantar bawa a cikin sallah kamar idan kai sujjada eh babu mafi kusancin bawa da ubangijinsa a cikin sallah shine lokacin da kai sujjada inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so laka idan ka daura goshinka ƙasa kai ta addu'a in ka iya da larabci kai in baka iya da larabci Hausa ka mallam eh ba wanda yana kai Hausa ka bare daga ciki kai Hausa idan ka gama sallah kai tahiyya kai tahiyya kai salatin annabi ka roki Allah madaukakin sarki tsari daga wadannan abubuwa guda hudu da annabi yake yi to daga nan in ka iya larabci yi addu'a ka da larabci in baka iya bai da Hausa lokacin addu'a ne wannan lokacin shi babu laifi insha Allah ta'ala Allah rokin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah